masa. Masa, papa daba masa,
papa daba.
Suru, bansani ba suru,
bansani ba.
Masa, papa daba masa,
papa daba.
Suru, bansani ba suru.
Masa, papa daba masa. Nasan wani bai kamar wani harshe zan kira da linzami jan sallah a ne malimami
wasa ba fada ba wasa tsoro ban sani ba tsoro wasa ba fada ba wasa tsoro ban sani ba tsoro
yaro karkare na tsofi sanna kafi idan na burge ku min ne tafi ashe banda ce ta kurufi tarihi yana alenta bi komai zana yau da lissafi
wasa ba fada ba wasa tsoro ban sani ba tsoro wasa ba fada ba wasa
yaro daure ka san majan waya
idan ka ci gari a murka jiniya mai hasada ka daidaita dan waya
koda ka sani ka koya mu dai kun kila mu sirki mu ka dangana
wasa ba fada ba wasa tsoro ban sani ba tsoro wasa ba fada ba wasa
da fara a kyala kamu ba ma ta ku muna ta kamu fata muke kudi su samu inje ni yo bahar da gombe kyautar ilahu ba ya zo be zance na gaske
wasa